sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake Birnin Tarayya Abuja sai kuma rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Kokarin da ake yi na ceto wasu mayakatan India da suka makale bayan da wata hanya da suke ginawa a karkashin kasa ta rufta a arewacin kasar ya sake fuskantar matsala a ranar Asabar. Masu ayyukan ceto da suke aiki ba dare ba rana na amfani da hannayensu ne wajen kawar da baraguzan da suka rufta bayan da na'urar tonan kasar da suke amfani da ita ta lalace. Lamarin da yasa aka dakatar da ayyukan ceton a ranar Asabar. Analytics kwararre na kasa da kasa da ke taimakawa aikin ceton a jihar Uttarakhand da lamarin ya faru ya ce babu takamaiman lokacin da ake tunanin za a ci gaba da aikin hako kasar don kaiwa ga ma'aikatan. Tun a ranar 12 ga watan Nuwamba ma'aikatan suka makale bayan da aka samu zaizayar kasa a wani sashe na hanyar da ake ginawa karkashin kasa wacce ke da tsawon kilomita 4.5 lamarin da yasa kofar shiga hanyar ta rufta. A ranar Asabar rashin kungiyar mayakan Hamas mai dauke da makamai ya ce zai jinkirta sakin rukuni na biyu na mutanen da yake garkuwa da su har sai Isra'ila ta yi alƙawarin barin ƙarin motocin da ke dauke da kayayyakin agaji sun shiga arewacin yankin na Gaza. Wannan matsaya ta mayakan kungiyar ta Hamas ta bayyana ne yayin da ake sa ran za su saki ƙarin 'yan Isra'ila 14 waɗanda za a yi musayar su da fursunonin Falasɗinawa 42 da Isra'ilan ke tsare da su. A yau Lahadi yarjejeniyar da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta ta shiga yini na uku a faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas yayin da yakin wanda ya kashe dubban mutane ya haura mako 7 da barkewa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rubuta a shafin X da ake kira Twitter a da cewa ya kudura aniyar ganin an sako dukkan mutanen da ake tsare da su ta kowane hali. Mai kula da tsare-tsare a fadin ayyukan agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya faɗa a ranar Juma'a cewa dakatar da buɗe wutan da aka yi ya amfani al'ummar Gaza, Isra'ila da sauran masu ruwa da tsaki a lamarin. Wani hari da aka kai da jirgi mara matuki ƙirar Iran ya girgiza Kyiv babban birnin Ukraine a ranar Asabar. Mutum biyar ciki har da yaro karami ne suka ji rauni a harin kamar yadda magajin gari Vitali Klitschko ya wallafa a shafin Telegram. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce wannan shine harin jirgi mara matuki mafi muni da aka kai kan Ukraine tun da Rasha ta mamaye kasar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ranar Asabar ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullun cewa damar da Rasha ta samu na iya sake lodawa ayarin jiragen yakin ruwanta da ke Bahar al-Asad makamai masu linzami ya kasance abu mai muhimmanci a ayyukan da jiragen ke yi. Akalla mutum hudu ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata a yammacin ranar Asabar bayan wata turereniya da ta auku a wata jami'a da ke kudancin India. Kamar yadda jami'an kasar da kafafen yaɗa labarai suka ruwaito, turereniya ta auku ne a wani babban ɗakin taro na jami'ar kimiyya da fasaha a kudu maso yammacin jihar Kerala inda aka shirya wani wasan kalankuwa. Cikin wani sako da ya wallafa a shafin X wanda ake kira Twitter a da, gwamnan jihar Arif Muhammad Khan ya ce ya kaɗa matuƙa da ya samu labarin mutuwar ɗalibai hudu a jami'ar. Yana mai miƙa sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Ministan lafiya a jihar Vina George ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kai gawarwakin waɗanda suka mutu asibitin da ke kwalejin Kalamiseri. Ta ƙara da cewa wasu mutum hudu na cikin mawuyacin hali yayin da aƙalla mutum 60 suka jikkata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya soke taron da ya saba yi da safe a ranar Asabar sanadiyar 'yan mura da yake fama da ita a cewar wata sanarwa da Fadar Vatican ta fitar. Dan shekaru 86 shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya kan yi taro da jami'an Vatican a ranar Asabar da kuma tarbar baki da ke kai ziyara fadar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana inda ake ci gaba da tattaunawa da manyan baki irin su Sarkin Masaud Habib Sayyid da wakilin gwamnati Honorable Bello Abdalla Banda da matasa da dattawan zango na kasar Ghana inda suke tattaunawa kan wane ne za a iya cewa shine dan kasa sannan wane yanki na dokar kasa ne ya bada damar zama dan kasa da kuma hanyoyin da za a bi a samu kati ko passport din zama dan kasa. Ai sauraro lafiya.
Passport ya miki ta wuce expire ta san nan gaje tun da nan gida ne is going to be much more easier mai fi daga Belgium. Tajo passport kai sai from passport office immigration office taje excuse me umma ta baturi an baban ta yaya na ni bakin mutum ne African yanzu an kai ta immigration ta kira ni rai ta ba tana kuka na ce ta sa kan speaker she one officer well yeah ba so shi ma yace shi ma anyway ina hanya zuwa ma dan zo immigration she ce yeah, what do you have to say ni ta anyway you ega she ne ke mono ke you a great grandfather mama Tumbuktu amma yake kai ne spoil ya mebi shi ya da sa ka san kai ya nusu she ita kuma an so ta daga Belgium and ita kuma nan muna year of return muna encourage wannan they don't have any connection whatsoever to Ghana muna assume muna presume kaman wasu kakanni to this is a case wanda ga kakan ta ga baban ta ga wanda ya ce baban ta wanda ya ce baban ta dukkan su dia question su wasu gada address cikin Ghana and we are discriminating again so I want us to look at ba ta sari on the governmental aspect kuma kaman productivity ne as citizens of Ghana both home and abroad with differences na muna cut off potential sumu na muna ci muna so express you she is a lawyer qualified lawyer tied to the UN in Switzerland. These are the kind of people we need here but do what treatment in Lagabata is going to be a traumatic experience to her and she's going to discuss it on diaspora forums. So I think I'm getting I'm just trying to be on the angle some of the money but to look at but I want us to see the economic aspect the future development aspect and potentials as a nation as a developing nation mukuma one hand muna stretch muna kira mutane mu on the other hand and secondly ina the question but send the court to where I ina saman dan wana waziri ya batun nan if I'm not wrong among achieve independence as a nation on the 6th March and I presume come on the 5th March 1957 we were all British subjects anybody Asante Kwaru that we were all British subjects so now what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration Kokoma later I think we did Republic Day and so on and so forth. I'm not a lawyer but that is the question I need answer on the 5th. I'm certain I'm 100% sure on the 5th we were all British subjects, we were stateless, we were British, simply British subjects. So how do we transition from British subjects to all of us being in this territory and kuma musa mean independence and kuma first constitution actually kowa da ke within this territory is a citizen mude mude about 200 of years ma just this 57
sarako na manya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da farko ina gani as bakake ko kuma as Ghanaians yana min muni rauni game da kan da muka aje tarihi saboda masalan gada muka samu ya fito da colonialist ne da kansu kan da suka identify waɗanda suka shigo garin ga azbaki suna kira mu either settlers ko aliens sai suka kira waɗanda suke garin ga as natives daga wurin da muka sake muka samu gari Ghana ina aka aje maganan natives da maganan aliens ko kuma settlers a wani lokaci na samu tarihi cewa because wani kaman Kwame kuma san mun samu issue hakan ga ya so ya kebe muna region wani wuri ta Bronx a half region ya zama muna inda za mu kira gari lawyer na nan ban sani ba ko yana da wannan fact aje amma I think one of the issues is that an bambanta tsakanin mu da muka zo 400 500 years ago to an dauki waɗanda suke garin ga maybe more than 700 800 years aka zama da su su wato indigenous su suka zama suka transition suka zama Ghanaians that issue is aside. Me and me magana on it on one side. The other magana da nake neman yi shine zango ya zama kaman cosmopolitan. Kowa in ya tashi zango yake shigowa. Muna samun baki gaskiya aside mu Hausa fulanawa da kakanni mu suka zo nan shekara 200 ko 150 akwai yau gobe baki da muke samu daga Niger daga Mali daga Nigeria da suke shigowa cikin zango kuma su zo su nemi passport daga passport office gaskiya su kuma suna kawo muna a lot of problems saboda in aka samu matsala da wayannan mutane sai ya bari su wayannan wanda su ma'aikata irin wurare hakan ga su kuma su samu suna bamu wannan pressure The other thing kuma ne masaloli mu daga zango asai sarakai ya kamata mu jawo ulama saboda sarakai na samu interaction ko kuma huda da citizens maybe ran sallah ko kuma in wani an kai wani function amma malamai na samu interaction da yan zango ko kuma musulmai at least once every week daga juma'a ana batun Ghana card so nawa muka ji ulama sun dauki mic su yi magana cewa ya kai wani lokaci in ba ka da Ghana card ba recognizing ka as dan Ghana muyi rauni kan tarihi amma ya kai wani lokaci shi wannan da ke muna wanda ke bamu wannan problem bai iya tambaye ka wayansu maganganu in kana da Ghana card saboda shi daga nan nake kira sarakai malumma in aka samu pulpit ai nasiha cewa kowa one in aka tambaye ka garinka ka kira garinka saboda mutane da yawa da suke passport office ba crash of tuba 2000 mu dai wansu suka shigo nan mu muke nan for how many years in aka ce da ka je kaga kaman ka samu problem ba kai kai magana nemi mutane biyu su je su zama witness cewa na san wani gida nan ya fito dan Ghana ne in ba kai kai magana saboda ni what time ni saboda na san history na ban samu masala maybe kai maybe sabdauna maybe ba mu samu masala amma da an tambaye ka magana kaka ce ka fito Kano kaka ce ka fito Nyamai kaka ce ka fito Mali daga nan albarka ko sabon zango ko zungulen ko nima ka fito kuma kana da right as a zango indigenous wurin ne hometown ninka in kai kadai ba ka je normally suna pray on in kai kadai ne ka je da mutane biyu da suka san ka da other thing kuma ne saboda Allah bakin mu ɗan waye mu da suke fitowa arewa su shigo kamu yadda mu nemi musu Ghana card da Ghana passport assalamu
alaikum ni martaba da manyan sarakai mu sunana Sarkin Mas'ud Habib Sa'id ni ne Sarkin Burra Tsangaye dake Okai Queen Central baki daya. Saboda karancin lokaci inda mai batun experience dai ina ga yau ba mu tashiwa. Amma ni questions nake da shi biyu. Farko na tambayi lawyer, citizenship me ke qualify ka zama Ghanaian? Don lokacin da muke school an gwagwada muna categories da kai ka zama da shi Ghanaian. Ina so ya karfafa muna wurin nan. Na biyu shin Ghana muna da first class citizen second class citizen third class citizen don wanga mu duka muna experience
Ghana gaji I think basically there are two or three one the citizenship act of 2000 act 591 and then the chapter 3 of the constitution as well as other case laws that have been decided by the Supreme Court of Ghana come on the cases of Bilson and Rawlings Olympio and commissioner for interior These are the laws in the Kiabinga. Ama nka duba as mentioned citizenship act na. Kanga waga to qualify as a Ghanaian you must either be you can be a Ghanaian either by birth or by marriage or by naturalization or by descent or by founding. By birth ne kaman kanda don wanna for the kaman when the aka face so prior independence. Kanga manka duba section 3 of the citizenship act na I mention kaman when the aka face so before independence. And then they were born before independence. And then section 4 of the citizenship act. And for the command, as mentioned, Agasamu Yaruda Anson Chish below the age of 7 years, he is presumed to be a Ghanaian by birth, until proven otherwise. So that is the law that I know. And Sergi Kumari Tambaya, why are there different classes of citizens in Ghana? In Kaduba, Article 17 of the Constitution, it is very clear. Come on, there shall be no discrimination. We are equality before the law, and there shouldn't be any discrimination based on religion, gender, or anything whatsoever. So clearly, there are no classes of citizens. We are all equal before the law. So basically, I think those are the questions that I think I want to address. The other questions, I think, they will be addressed by my senior. So finally, I've been there and it appears come on, everybody is lettered here. Everybody can read and understand very well. So I will encourage everyone to get the Citizenship Act 591. It is not any big document. Well, you can carry it. So you can read about citizenship and you can actually understand what it entails. And then also we get the constitution. We read chapter 3 of it. It will help a lot. Praise God. Thank you.
Amma, the Niki, na wache wabi, neti, ba policy ngo neti wani. Amma, officers in the ki wuli. Suki frustrate mutu. Kesa mba kai kama you are very strong ba. Kama kanda serikin kwa shimu ya nuna. Iye efis. Kama kanda yankute etefis. Kagani ya koyo ushe anchike da iri wanda mburga. Kapa emta. Wajibini kasaya. Inda. Ai magana cewa a place of birth inda aka gwada ma inda aka haife ka inda ka fito kenan kuma kai yare ma wanda suke cewa they are indigenous. I think it will help you ka kiyaye cewa kaman ka fito north ka kiyaye cewa sunan ka Abdullahi Kano ko Abdullahi Katsina wannan kuma yana kawo mana matsala
yanzu abin magana ya komo wurin honorable wanda shine ke hurta tsakanin mu ɗan zango da shugaban ƙasa duk korafe-korafin da muka gabatar gaban shi za mu ji abin da zai ce ni matsayin gwamnati akan wannan sa'an nan in hakan ya zo ya cika da mutum menene matakin da ya kamata ya dauka
sarakunan mu malumman mu da yanwa maza da mata ina murna yau da haduwa na da ku sosai don wanga masala ba ku je da shi ko ina ba a office na kuka kawo don mu tattauna mu samu hadin kai mu san matakin da ya kamata mu dauke don mu yi mu samu mafita akan wanga masala ba wani masala bane kanda mai martaba ya fada ba policing gwamnati bane wayan su ne watakila ba su fahimci mene wane ne dangana ba shi yasa abinda muke ganin nan yake faruwa dangana kuku zama dan kasa bai dogara kan kabila ba nan bai dogara kan kala ba sam ba ta dogara lugga da kake gayawa ba kuku ba ta dogara wurin da ka fito ba amma zaman dangana ta dogara kan duka kan da brother na ya fada citizenship act na 2000 da na constitution 1992 sune dokokin da yake nunawa wane ne dangana don shi kai bahaushe ne akwai hausawan Ghana akwai hausawa na Nigeria da na Niger akwai wangarawa na Ghana akwai wangarawa na Mali da na Ivory Coast akwai musawa na Ghana akwai musawa na Burkina Faso shine dan Ghana ba mu da bambanci kai dan Ghana ne fiye da wanga in kai dan Ghana ne kai dan Ghana ne wane ne dan Ghana dangana shine wanda an ka haife shi nan koko kasan waje guda daga cikin iyayensa dangana ne ko kakanninsa dangana ne ya iyaye zaman kamar wani ba'ar ne an saka ma'ar na nan suka fito amma akan doka ba dangana bane ya iyaye zaman kamar bamose dangana ne don in ka duba cikin dokan mu na Ghana yana cancanta a kira shi citizen of Ghana wani hanya ne kaman kanna na fada guda kenan hanyar nan guda kenan yayi magana batun naturalization misali wani ya fito daga kasar waje bature ya zo nan yayi zama a cikin hasanga ke Ghana sai mai dadi je kaman ninna su zama dan Ghana akwai wani process da dokan mu ke nunawa wannan process na mai shin ne zai bi at the end of the day a zama da shi dan Ghana don shi ka gan kolan shi bature ne amma dan Ghana ne
to da wa'annan bayanai na Honorable Bello Abdalla Banda zamu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da abokin aiki na Ridwan Muktar Abbas sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin sunana Madina Dauda mu huta lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron ta shabiwa Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
in ka gama bugawa kamar haka misali sunana Sa'idu Yahaya ni asalin Bakatsina ne an haife ni a jihar Katsina saboda haka dalili na rayuwa ya sa na zo makaranta irin ta mu ta addini Kano daga nan Allah ya zaunar da ni Kano ne aure na ci gaba da rayuwa kuma a cikin rayuwa haka Allah azurta da sana'a ta hula bayan ina wannan sana'an shine kuma cikin ta Allah madaukakin sarki ya kaddara zuwa na Ghana bisa wasu dalilai dalilin shine gaskiya nazo Ghana ne da niyyar in sai da hula kawai in koma bayan haka sai yan uwa da abokan arziki da muke tare da su ta dalilin wannan sana'a suka bani shawara wannan sana'ar kace kuma da ta zama sana'ar ka gaskiya a nan Ghana akwai karamcin masu wannan sana'a babu masu yi ana da bukata suka bani shawara iya kokarin su cewa ya kamata in tsaya in yi wannan sana'a bayan shawarwari sun gabata kuma na roki Allah madaukakin sarki in akwai alkhairi ciki Allah ya tabbatar in yi sai Allah ya sa hakan ya rinjaye ya tabbata na zauna na fara wankin hula akwai dan uwa wanda muke aiki kusan tare da shi Kabiru Master a Sabon Zango gidan sarkin Fawa Sa'idu daga nan ne kasancewar mutum biyu bai kamata su zama waje ɗaya ba sai na tashi na komo Ababu da na samu ababun nan sai ainihin na ci gaba da sana'a a nan daga zuwa na yau muna shekara 7 da wani ɗan abubuwa to a cikin tahowar da zuwan ba a rasa kalubale kalubale na farko shine a matsayina na wanda ban taba tafiya doguwa ba kamar zuwa Ghana wajen tafiyan nan na fuskanci kalubale kala kala wanda muka fuskanta shine na farko dai kowane lokaci zakai harkoki na rayuwa kudi suna taka rawa na kwaso yan kaya na saidawa gurgurdo na taho da su ko muka samu doguwa hanya wato kudaden da muka ci zuwa wajen da wahalhalin hanyar tsarin namu na Afirka yadda yake kowa ya sani shi ya bari aka dan sha wahalhalu alhamdulillahi har muka zo lafiya to ita sana'ar hula kamar yanda kowa ya sani sana'a ce wadda ta shafi Bahaushe ko da muka zo Ghana dama mu mun zo cikin Hausawa ne muke yin ainihin ita sana'a da muke yin sana'ar tare da Hausayen uwanmu an mun samu da yawa cikin mazauna Ghana masu sa hula ma wani bai san ma ana wanke hula ba sai daga zuwan mu da ci gaba da mu'amalar mu ya faru mutane da yawa suka sani kuma aka ci gaba eh kasancewa ta a Ghana a bangaren hukumomi na Ghana ba ne da wani babban matsala da yake damuna a cikin harkar hukuma a nan cikin ƙasa babban matsala shine dai lokaci in yayi a zo a karbi kuɗi na murin da nake zama na harajin ƙasa shine kadai abinda zan iya cewa ya dame ni sai maganan masu tsafta sukan zo su ce ku gyara kaza muna yi iya gurgurdo so ɗaya mun taba samun matsala da wata kwaya ɗaya cikin masu ainihin kulawa da tsaftar gari muna zubar da ruwa a gota an mun wanke hula sai ta ce ruwan da muke zubawa din nan yana da dauda sai muka ce mata ai mu abinda muke yi ma taimaka ma tsafta ne dan ruwa shi yake wanke dauda wato kaman ta zo da wani dan matsala a ranta to da muka fahimtar da ita da dai ta dauki zafi sai ta gano abinda muka faɗa gaskiya ne amma ta riga ta yi zahi ba ta so ta sauka sai ta ce to yanzu muna so mu nuna mata bata san aikin ta bane ko menene muka dai dan dai tattaunawa na maganganu tsakanin mu da ita in ban da shi dai a harkar hukuma a cikin garin Ghana ni ban da wata matsala dan hukumomin so da yawa kana haduwa da su ne yayin da kake yawo ko kake wani abu da ya shafi hanyoyi an fi haduwa da su ne ni ko zauna nake wuri daya kuma so da yawa ma'aikata da jami'ai muna mu'amala da su da yawa wasu su gabatar da kansu wasu kuma ba sa ma gabatar da kansu sai daga ba mu gane ai wannan wane kenan da manyan malamai da masu sarauta da yawa muna mu'amala da su alhamdulillah ba inda matsala babban matsala ta shine in mun taho kafin mu zo garin nan gaskiya kwastan na ganan ga suna dan takura mana da yawa kuma mu kayan da muke kawowa duk abin da ya shafi sutura ne kawai nasarori kuma wanda na samu to alhamdulillah kasancewa ta mai hudda da jama'a ya sa jama'a sun sanni na samu alfarma da fahimtar juna da yawa duk inda na shiga ana haba-haba da ni iyalai na duka suna Najeriya ina da mata biyu da yaya 11 to nayi kokari da in kawo mata ta daya nan har nayi kokarin gyaggyara wuri musamman na yi iya kokari na kai wani lamari mai nisa to daga baya kuma sai shawara ya sake gaskiya duka iyalai na suna Najeriya ba sana kuma akalla dai duk cikin wata uku ina zuwa Najeriya in dawo Ghana
Tana jirin gemin nan Yamani, shi jirin gemin nan Ingila, to ji aka da na Italiya in yi dan koka ya kariya. Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kanga kayan sai ya rike kanan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga ba da shi. Dalai na shin ga labincin zabanin an kafa haka ke calaran dukkan kafa dubu babban kantikin suwai du dan talakawa an kai wata kan talakawa sai du wadannan tolan da ne jirgin sama bari rugujin siyasa ga shi ma ba zai kaki ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa taliya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota sai ka sa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna sai kwanta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa dan su hawo mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ba magani kaga gwamnati na ba magani talakawa shi in kun tuna gwamnati zai yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasar da ƴaƴan talakawa an kai watan-watan aikin kuntuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambasada America akwai ambasada Arash akwai ambasada Italy akwai ambasada Mexico akwai ambasada Holland akwai ambasada German da ambasada aikin talakawa sun kai don su kunna zumunci mu da su Mexico akwai ambasada Holland akwai ambasada German da ambasada aikin talakawa sun kai don su kunna zumunci mu da su talakawa shi in kun tuna gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kun tuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kuraye guri in hanyar masu lalace a kira wannan kauyen yazo a kira wannan kauyen yazo
ai madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri Shirye-shiryen VOA Africa.